أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والآقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تيجي بعد كراتم ونصفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وتوصف أزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أوتر رمضان لله نولفنا سليم بن عيد الهلالي لعلي حسن علي عبد المجيد الله سبحانه وتعالى يجيكنسو وان دوانا شيني كراتمنا درسمنا ترى اتكونا لله كما منا فصلين قوم الشاء هدو أقبعتا هدو عند ما لن يتمنى ماذا يقول عند الإفطار منغني رانر لتنم واتو على ماذا يفقه wato akanmi da menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin bude baki. Mun gani annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bude bakin shi da abin da ya shafi dabino, haka kuma idan bai samu ba dabino wanda yake wato maga mai ratabat, ko kuma sai yayi da wato ruwa idan bai samu ba dabino. Kenan wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun gani kuma irin yanda wato malam ya kawo abin da ya shafi dabino, idan ka ci shi zai sanya ma wato sukari a cikin jikinka, inda abincin da zaka biyo bayan shi kai sai zaka samu jikinka zai yi amfani da wannan abincin. Haka shi ma ruwa, jikinka ya bushe, idan ka sha ruwa wato kai sai zai zamanto wato abincin da zaka ci wato ruwa idan yazo zai zamanto wato ya bude ma dukkan abin da zaka sa jikinka yi amfani da shi. Fasali ko kuma gaba ta gaba da zan mata shi wato ita ce ma za ya kulu inda al-iftar. Malam yace menene mutum zai faɗi lokacin da wato ya zo bude baki. Kana azumi ka zo zaka yi bude baki, menene ya kamata wato ka faɗi? Shine malam yace ilam akhi sa'im wa faqana Allah wa iyyaka litiba'i sunnati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ke cewa ka sani ya kai dan uwana mai azumi, Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana gamdakatar wato da ni da kai gabin wato sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, anna laka da'watun mustajaba, cewa lalle kai wanda kake azumi wato kana da addu'a wanda idan kai ta Allah subhanahu wa ta'ala zai wato karba maka wannan addu'a. Kowace rana mai azumi yana da addu'a da idan yayi da Allah subhanahu wa ta'ala zai karba mishi. Malam yace faqtanimha fursa, wato karibance ta, wato wannan wata dama ce a gare ka. Wadu Allah wa anta mukin bil ijaba, sannan ka roki Allah wato kana da tabbaci, kana da yaqinin cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato zai karba maka wato wannan addu'a da kake yi. Haka wa alam anna Allah la yastajibu li du'a'i qalbin ghafilin lahin, wato Allah subhanahu ka sani kuma ya kai dan uwa cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya karbar wato addu'a daga wato zuciya wadda take rafkananna, zuciya wadda take tawohintar da abun, tana wasa da wargi akan wato lokacin addu'a. Inda da yawa muka ce wanda mun fara karatun wannan a ranar Litinin da ta gabata darasin mu na 8, cewa wani zai zo yana addu'a amma zuciyar shi batta wajen, zai zo yana addu'a ya daga hannu amma hankalin shi a wani waje, to wannan irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala bai dubawa ya karbi wato wannan abu, wannan addu'a da kake, ko kuma zuciyarka wato ka daga hannu kana addu'a ya zamanto kana wasa da wani abu da salularka ne, ko kuma an yi kiranka hannu daya a sama daya ka sa shi aljuhu ga hudo salula, duka wannan zai zamanto wato ka zamanto baka samu nutsuwa akan abin da ya shafi wato wannan addu'a da kake. Malam yace wad'uhu bima tasha'u min ad'awatil khairi, ka roki Allah subhanahu wa ta'ala da abinda kaga dama na addu'o'i ta alkhairi. Anan wancan satin mun ce bai yiwa ka zamanto ka tambayi Allah subhanahu wa ta'ala sharri, kuma baka roki ba Allah ya sauko ma wani sharri, ka zo wani dan kuna adawa da shi, shikenan ka roki ya Allah subhanahu wa ta'ala ka sauko mishi bala'i, to Allah subhanahu wataala ba a roƙon shi ya sab kuma mutum bala'i ko kuma wani sharri wanda yake ba da sharri da neman sharri sai ya je wajen wato boka malam yace la'allaka tahuzu khairad dunya wal akhirah la'allaka samu wato gabaki da alkhairan duniya da kuma na lahira kenan menene idan ya zamanto kana da addu'a wanda take mustajaba a watan azumi lokacin da kake azumi abin da yake akan ka shine karibantu wato da wannan addu'a malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa salasu da'awatin mustajabat wato addu'o'i guda uku karfafu ne addu'a ta farko yace da'awatu sa'im addu'a mai azumi wa da'awatu mazlum da addu'a wanda aka zalunta wa da'awatu musafir da addu'a mai gulaguro wannan wanda suka yi addu'o'i wannan abubuwa guda uku ko kuma addu'o'i nau'i na wannan mutane guda uku idan suka yi addu'a Allah yana karba as-sa'im kamar yadda hadisi zai zo mana yaushe ne shi wanda yake azumi zai yi addu'a Allah ya karba haka shi wanda yake da'awatul mazlum duk wanda aka zalunce shi ya daga hannu ya roki Allah to Allah zai karbi wannan addu'a haka da'awatul musafir wanda yake bulaguro yake cikin bulaguro to wannan lokaci ne wanda zaka ringa addu'a Allah yana karba da yawa wannan sunna zaka gani mutane sun barta mutun zai bulaguro sai ka gaji shi yake nema ya ringa cewa ka sa shi cikin addu'a eh za a saka cikin addu'a amma kai ma kana da lokaci kana da cikin wani lokaci wanda yake zababbe wanda zaka ringa yin ma kanka addu'a ka ringa yi ma wato wasu daga cikin ƴan uwanka da al'ummar musulmi gabaki daya wanda yawa ana samu mutane wato wanda idan wani zai bulaguro zaka gani suna ce mishi wani kada ka manta da mu a cikin addu'o'inka a cikin bulaguro kenan wanda yake bulaguro addu'a ce idan yayi addu'a Allah subhanahu wataala yana karbawa shine kenan da'awatul musafir mala yace wa hadhihi ad-da'wa la turaddu allati la turaddu takunu inda iftarik sanan wannan addu'a wadda wato ba a maida ta Allah yana karbata tana zama yaushe lokacin da zakai bude baki kenan kamar anan mai tambaya yayi tambaya cewa yaushe ne zan yi wannan addu'a lokacin da nake azumi a yaushe ne zan yi wannan addu'a shine mala yace inda iftarika lokacin da zakka sharuwa ka wuni da azumi zakka sharuwa to a wannan lokacin ne li hadisi abi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda hadisin abi hurairah da ya rawaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa salasu da'awatin salasun la turaddu da'awatuhum da'awatuhum wasu wasu guda uku fa a mayar da addu'a su Allah sai yana karba wannan addu'a ta su yace as-sa'im hina yiftir wato mai azumi lokacin da yazo bude baki wal imamul adil da wato shugaba wanda yake mai adali mai adalci wa da'watul mazlum da kuma addu'a wanda aka zalunta kenan nan ya nuna mana yaushe ne zakai wannan addu'a da za a karba maka shine lokacin da kazo wato zakai bude baki kenan malamai suka ce lokacin bude baki lokaci ne wanda bawa ya tattara wasu suffofi da ake so idan kana bawa ya kawo wannan suffofin ko kuma idan ya shiga cikin wannan suffofin Allah subhanahu wataala yana karba mishi addu'a wanda kawo ne da yunwa ya zamanto kana cikin neman bukata kamar yadda can Allah subhanahu wataala yake cewa amman yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifu su wato wane ne wanda yake karba ma wanda ya shiga cikin kunci cikin tsanani cikin damuwa Allah subhanahu wataala shine kenan lokacin da ka shiga cikin damuwa ka shiga cikin kunci ka shiga cikin tsanani a lokacin idan ka roki Allah subhanahu wataala ka koma ga Allah subhanahu wataala Allah zai karba maka to mai azumi ya siffanci da wannan wato siffa ita ce yana cikin wani tsanani na jin yunwa wanda lokacin an kusa shan ruwa kana jin yunwa wannan lokaci ne wanda ya kamata ka tsaya ka zamna ka samu waje ka samu ka zo ka roki Allah subhanahu wataala da addu'o'in da kake da ka iya da addu'o'in da zakka iya a lokacin idan baka iya ba addu'a ma kana iya daukan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ko kuma kai addu'a ma da yaranka Allah subhanahu wataala yana jin kowani yare kenan wannan lokacin da ka zo shan ruwa ba tsaya ba zakai ka kwanta ko kuma ya zamanto kawai ka zo kai ka sa ruwa a gaba kawai kana jira ladan ya ce Allahu akbar ka dauki ruwa ka kunkwada a lokaci ne wanda ya kamata ya zamanto ka dukufa kana roƙon Allah subhanahu wataala saboda wannan lokaci idan kai addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisin yace Allah bai mayar da wannan addu'a kina a lokacin addu'a ne zaka yi tayi kai tayin addu'a Allah subhanahu wataala wato ya karba maka haka hadisi daga Abdullahi dan Amr dan As yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal sa'imi inda fitrihi da'watun la turad da'watan la turad wato lalle wato mai azumi yana da wato wata addu'a wadda ba a mayar da ita lokacin da yazo yin bude bakin shi kenan wannan babbar ganima ce idan ka zo yin bude bakin ka kai kokari ka dukufa ka ringa roƙon Allah subhanahu wataala ka ya kusa Allah subhanahu wataala ya karba maka ya biya maka dukkan bukatunka kenan sai malam ya ce wa afdalud du'a addu'aul ma'suru ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mafificiya addu'a ita ce addu'a da tazo wato daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kenan ka dauki wannan addu'a ka ringa yi addu'o'in da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ka rike su wannan ka ringa yi kada ka je ka ringa ba kanka wahala sai ka kirkiro wata addu'a har ya zamanto ka zo ka huce gona da iri ka dauki addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi wannan sun ishe ka haka kuma faqad kana yaqulu sallallahu alaihi wasallama idha aftara ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله bayan kai wannan addai sai zamanto ka sha ruwa to halin annabi yanda ya kasance yana yi bayan ya sha ruwa me yake cewa zahaba zama wato ishirwa ta tafi wabtallat al-uruq haka jijiyoyi sun jika sun meke wasabat al-ajr in sha Allah kuma lada ya tabbata in Allah subhanahu wataala ya so in Allah subhanahu wataala ya ga dama kina wannan addu'a ita ce zaka yi ta bayan ka sha ruwa saboda bayan ka sha ruwa ne kake gode ma Allah subhanahu wataala kana cewa ishirwa ta tahi jijiyoyin ka duk sun jika haka kuma ladan da zaka yi ladan da kai na azumi ya tabbata amma sai ka gama da cewa insha Allah in Allah subhanahu wataala ya so saboda shi Allah subhanahu wataala ba a yi mishi tilas baka cewa kai azumi dole Allah ya baka lada a'a Allah subhanahu wataala ba a mishi tilas in ya ga dama ne zai baka lada kenan shine zakai wannan addu'a bayan ka sha ruwa kenan a wannan gaba malam ya kawo mana abin da ya dace zakai kafin ka sha ruwa da kuma wanda in ka sha ruwa idan zaka zo zaka sha ruwa lokaci ne zababbe wanda idan kai addu'a Allah subhanahu wataala zai karba maka bayan ka sha ruwa kuma zaka karanta wannan addu'a zahaba zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha Allah zahaba zama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insha Allah sai abu na biyar malam yace it'amus sa'im wato ciyar da mai azumi abinda ana so kai wanda kai azumi ka samu ka gayyaci wani iya gurgurdan halin ka shi ma ka ciyar da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar wato akan yin haka nan shine malam yake cewa walitahris ya akhi barakallahu fika wa waffaqakallahu lil amali albirri wattaqwa an tuftira sa'im lima fi dhalika min al-ajri al-azim wal khairu thara al-amim yace ya kai dan uwa yace kai kwadayin wato kokarin wato ka samu a cikin watan Ramadan wato kai ciyar da mai azumi kai mishi bude baki saboda mi saboda abin da yazo na alkhairi wanda yake mai girma da kuma wato wasu alkhairai wanda suke gamammu wanda sun gama komi da komi a cikin ciyar da mai azumi wani alkhairi ne shine yake cewa qala sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi ghaira annahu la yunqisu min ajri sa'imi shay'a wato duk wanda ya ciyar da mai azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana lahu misla ajrihi yana da kwatankwacin ladan da wannan mai azumin ya samu ghaira annahu la yunqisu min ajri sa'imi shay'a wato na da cewa ba zai zamanto ba an cire ma wato shi wanda ya azumin wani ladan shi za a baka lada cikakke kamar yanda shi ma aka bashi lada mutum ne yayi azumi ya samu misali 100% na lada kai ka zo ka bashi bude baki to kai ma wannan 100% din za a baka tashi amma ba a dauke ta ba duka a bashi an bashi tashi ba a rage mishi ba ko daya kai ma kuma an baka makamanci yadda kenan shine annabi sallallahu alaihi wasallama yake wadi shine nan malam yace wa idza du'iya almuslimu as-sa'im alaihi an yujib da'wa idan aka kiraye ka wato ya zamanto zuwa ga bude baki akan ka ne ya zamanto wajibi ne ka zamanto ka karba wannan wato kira kada ka ce a wannan yayi kira na saboda ya kwashe mun lada ne a ba a kwashe maka ladan da aka baka ara mushi ne za a yi saboda shi wannan falala ce Allah ya bashi ya bashi dukiya ya tsara abin da ya shahi bude baki ya zo manto wato wani falala ce daga Allah subhanahu wataala anan malamai suke ce wato ya ne ne wato taftir sa'ib ya ne ne ciyar da mai azumi shin kawai ina iya in zo in rada ba muku da bino shikenan na ciyar da ku za ban ladan azumin ku gabaki daya ko kuma sai na ciyar da ku kun koshi nat tukun ya zamanto na ciyar da ku akan wato wannan ladan na'am wanne ne a sai mutun ya koshi ko kuma kawai daga na ciyar da kai nazo na samu ruwa da dabino na baka wannan ma ya isa wato ya zamanto an bani lada ko ruwa aka ba mutun to Allahu a'lam in ban manta wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ta ikan cewa hika ciyar da mai azumi ciyarwa da zatta wato wosar da shi amma wasu malamai suna ganin cewa a ya zamanto ka bashi iya gwargwadon wato yanda zai zamanto wane a ce ya ci wannan abin ga mai azumi wato ya ishe shi to wannan ya isa wasu kuma malamai suke ganin cewa a ko mun kadai in shi zaka samu wato iya gwargwadon ladan da Allah subhanahu wataala wato ya yanke zai baka kenan shi dai ba a rena kadan ko mun gwargwadon wato yanda halin mutun yake wato gwargwadon yanda zai iya wato ciyar da kai kada ya zamanto mutun ya gayyace ka cewa ka zo ka yi bude baki a gidan shi ko kuma a wurin shi sai ya zamanto kai kuma abinda ka tana dama kanka na bude baki yahi wato karhin abinda zai gayyace ka kace a kai ba kashe ba a idan an gayyace ka shine malam yace fal yujibu da'wa wato ya zamanto ya amsa wannan kira da aka mishi li anna man lam yujibu da'wa faqad asaa bil qasim sallallahu alaihi wa sallama saboda duk wanda aka kiraye shi zuwa ga wata walima an yi kiran shi yazo bai amsa ba zuwa to ya saba ma annabi muhammad baban al qasim sallallahu alaihi wa sallama shine malam yace wa yanbaghi alaihi an ya'taqida jaziman anna dhalika la yudhi'a shay'an min hasanatihi sannan ya kamata ya zamanto mutun yayi kuduri wanda yake na kirki cewa idan naji wani ya gayyace ni ya mun iftar bude baki in je in sha ruwa a wajen shi wannan ba zai zamanto ba ya rage mini lada ba zai rage mini lada ba lada na Allah subhanahu wataala wanda ya bani cikakke yana nan shi ma kuma za a bashi nashi ladan kuma za a bashi ladan makamancin wanda Allah subhanahu wataala ya bani game da abin da ya shahi wato ciyarwa da yayi wato wannan ta mai azumi wala yunqisu shay'an min ajrihi haka kuma ladan shi ba zai rage ba kenan idan aka gayyace ka zuwa ga bude baki wato ka tahi ka amsa ladan ka ba zai rage ba wancan kuma za a bashi lada makamancin wato yanda aka baka wanda kuma wannan yake nuna idan Allah subhanahu wataala yayi maka wadata yana da kyau kayi kokari ka ringa ma mutane iftar ka ringa ma mutane bude baki kada ya zamanto Allah ya baka wadata kana iya kai ya zamanto da kai kawai sai iyallanka ko makwabtanka basu samun alkhairi daga wajenka kinan ga watan ramadan ya zo wata ne na alkhairi wata ne wanda da yawa daga cikin mutane suna mantawa da wasu da suke mabukata wani zaka ga tunanin shi kawai ga iyallan shi ga bakin yan uwan shi bai tuna cewa akwai wanda yana ta shirye-shiryen ramadan bai tuna cewa akwai wanda shi ramadan in ya zo abincin na ranar da za a yi sahur ma bai da kinan wannan shi ma abin lura ne kuma haka idan ramadan in yazo ya zamanto kana ciyar da mai azumi yayi bude baki a wajenka babban lada kake samu yanzu idan ka ciyar da mutum 100 suka yi azumi mutum 100 sun yi azumi Allah subhanahu wataala duka ya ba su ladan kai ma za a baka kwatankwacin ladan su na mutum 100 to ladan azumi wa san ladan azumi Allah kadai ya san ladan azumi kinan wannan wata riba ce Allah subhanahu wataala wato ya kawo mana a cikin wannan al'umma da idan muka duba irin kasashe na larabawa wanda aka ci gaba abinda ya shahi bude baki kiran ku ake da ƙarfi zaka gani ana kowa so yake zo ku zo wajen shi wato ku yi bude baki anan sai an darje shine wani lokaci a cikin masjidin nabawi idan azumi ya kama aka zo bude baki kun shigo za a ringa tarban ku kowa yana so ka je wajen sufura shi inda ya shinfida abinci kowa yana so da Allah ka zo nan ka zamna ka ci abinci saboda lada yake so
kowa kai inda kaga dama wani yana kiran ka zaka juya kai idan ka duba ka gani abun baya ishe ka ba sai ka juya ka koma wajen wani wanda zai ishe ka to wannan wanda suka san irin ladan da ake samu to mu jiyawa irin wannan sunna zaka gani alhamdulillah dai ana kai kunu masallaci alhamdulillah wannan ya gurgurdo dai wasu suna kai kunu masallaci wasu kuma zaka gani suna yin abinci ma bayan an sha kunun kuma ba a ci abinci amma dai wasu kuma bakin kunun nan shi kadai suke to kunu kuma ba kowa ba zai iya rike shi akwai wanda da yawa wanda bisu mabukata ne idan azumi ya zo mabukata ne yanda yanda kake tunani wani a irin masallatai nan ne da ake kai abinci ke zuwa yayi gode baki kenan wannan ya kamata ya zamanto abu ne wanda ya kamata mutun yayi lura wato akan shi ya zamanto an samu wannan ladan kuma an memtan kuma an taimaki wato wanda bisu da abun halin su malam yace wa yustahabbu lil mad'u an yad'u lid da'i ba'da faraghi min at'am bima jaa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa anwa'un ka qawlihi malam yake cewa ya zamanto idan kai aka gayyace ka kai ka ci abincin to an so ka yi ma wanda ya tsara wannan abincin wanda ya gayyace ka kai mishi addu'a kada ya zamanto kawai ka zo fa iza ta'imtum fantashiru kada ya zamanto kawai an zo an ci abinci kawai ka tashi kawai ka tahi ka sa kanka gaba a'a ka ci abincin bayan cin abincin kuma ka yi mishi addu'a kamar yanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya zo nau'i nau'i annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana faɗa idan an gayyace shi ya ci abinci na farko yana cewa akala ta'amukum al-abraru wa sallat 'alaykum al-mala'ika wa aftara indakum as-sa'imun wato annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa bayin Allah wato al-abrar na kwarai sun ci abincin ku haka kuma wa sallat 'alaykum al-mala'ika mala'iku wato sun yi muku salati haka kuma wa aftara indakum as-sa'imun wato wanda suke azumi wato sun yi bude baki a wajen ku bancin wannan addu'a ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallama da yake yi yana cewa allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani ya allah subhanahu wataala ka ciyar da wanda ya ciyar da ni haka kuma ka shayar da wanda ya shayar da ni kenan ko da hausarka mutun ya gayyace ka kaje ka ci abinci kenan sai ka yi mishi addu'a ka ce allah sanya albarka a cikin wannan abincin naku ya allah ka ciyar da shi kamar yanda ya ciyar da ni ya allah subhanahu wataala ka shayar da shi kamar yanda ya shayar da ni kenan ko da hausa kana iya kai haka kuma ta uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahumma ghfir lahum warhamhum wabarik fihi fima razaqtahum wato ya allah subhanahu wataala ka gafarta musu su wanda suka ciyar da kai ya allah subhanahu wataala ka ji kansu ya allah subhanahu wataala ka sanya musu albarka a cikin arzikin su kenan wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallama idan mutun ya gayyace ka cin abinci ya gayyace ka bude baki a cikin watan ramadan ko ma ba a cikin watan ramadan ba sai ya zamanto ka bayan ka gama ya zamanto ka yi mishi wannan addu'a kenan wanda ka iya zaka yi mishi wato shine ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan a gurguje wannan fasalin mun gani irin yanda kwadaitarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallama akan mutun yayi ma mai azumi bude baki da Saudiya da ko a wani lokaci ma zaka gani idan aka gayyace ka bude bakin har sai an baka wani abu wasu zaka ga sun yi leda leda wajaba wajaba ta bude bakin kuma da kudi a ciki da kudin mota ko kuma da kudin da zaka wannan insu wani kuma so yake kullun ya zamanto kamar wani waje ne zaka je kai register kullun kawai za a baka kudin bude baki misali za a baka wata shiga 10 ta bude baki a kullun har watan Ramadan ya yi da wannan suna neman lada Allah ya ba su dukiya kuma suna neman lada mu ma muna iya mi wanda Allah subhanahu wataala ya ba shi dukiya har kai wanda Allah bai baka ba dukiya inda ya baka iya gurgurdan yanda kana iya kokari kai to amma dai zai zamanto wani lokacin nan in wani an ce can wajen Allah ya ba shi wadata ya zamanto yana raba ma mutane shiga duk wata aka ce dan fa wannan ne to kaga wanda yake raba ma suka ce wai dan yankan kai ne ko dan menene to amma dai mutum ya kyautata niyyar shi sai kuma ya kauce ma dukkan wasu abubuwa da mutane wato za su faɗa fasali na 15 malam yace mufsadatu sawm wato abubuwan da suke bata azumi malam yace hunaka umurun kasiratun yanbaghi ala saimi ijtinabuha li'annaha idha fa'alaha fi nahari ramadan fasada sawmuhu wazdadat athamuhu wa hiya malam yace akwai wasu abubuwa da yawa wanda ya kamata kai mai azumi ka nisanci wannan abubuwan, saboda mi idan ka aikata wannan abun a cikin wuni na Ramadan to zai zamanto azumin ka ya lalace, wani kuma zai zamanto laihi ma ka dauka, wani abubuwa za su karin maka. Kenan shine malam zai kawo mana wato daga cikin wannan abubuwan wato wanda idan ka yi su a lokacin da kake cikin azumi da rana wato azumin ka ya lalace. Malam yace abu na farko shine al-aklu wash-shurbu muta'ammidan, wato ci da sha da gangam, mutum ya ci wani abu da gangam ko kuma ya sha wani abu da gangam, to wannan kwata kwata azumin shi ya kare. Qala azza sha'anu, Allah subhanahu wa ta'ala madaukakin sarki yana fada, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-haytul abyad min al-haytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl, wato ku ci ku sha har sai wato ya bayyana gare ku farin zare daga bakin zare na al-fajr. Kenan ku ci abincinku ku sha abincin ku sha abin shan ku da dare har sai al-fajr ya keto. Kenan shine sannan kuma daga al-fajr in wannan thumma atimmu siyama ila al-layl, ku wunin wannan ba za ku ci abinci ku kame bakin ku har sai wato rana ta fada. Lokacin cinka da lokacin shanka shine lokacin da rana ta fada kafin al-fajr yake to, wanda mun ganshi a can baya tun farko farkon littafin nan. Kenan shine malam yace fa uqila anna as-sa'im min al-akli wash-shar, wato sai aka fahimci cewa lalle shi mai azumi wato yana kamewa ne daga ci da kuma sha. Fa idza akala as-sa'im wa shariba faqad aftara, idan mai azumi ya ci ko kuma ya sha to ya karya azumin shi a cikin wunin Ramadan. Ka ci wani abu ko kuma ka sha wani abu to azumin ka ya karye. Malam yace wa khusisa zalika bil amdi li anna as-sa'im idza fa'ala zalika nasiyan aw mukhtian aw mukrahan fala shay'a alayhi, amma wannan an kebance shi ne gami ga dagangam da gangam ko ana azumi ka dauki ruwa ka sha, ka sani sai azumi ake kawo ka dauko ruwa ka sha da gangam, ko kuma ka dauko abun ci ka ci da gangam, da ko wani abu dai na ci ko na sha duka kai da gangam, to wannan azumin ka ba maka waya kare, an kebance shi da wannan. Amma idan ya zamanto da mantuwa ne kai ne ka mance surtu a farkon azumi, ya zamanto ka saba in ka tashi ka sha fiyawa ta guda, da aka tashi ma da safe ka dauki fiyawa za ka sha a mantuwa, to wannan babu komi a kanka. Haka ko kuma ka saba kana ka ci wani abu goro ko kuma wani abu kawo kana azumi ka manta ka je ka dauko goron ka ka ci, to wannan shi ma inde da mantuwa ne shi ma babu laihi a kan shi. Kenan ci da sha da mantuwa wannan bai karya azumi, ko kuma kuskure duka wannan wato bai karya azumi, amma da gangam shine yake wato karya azumi. Malam cewa ala zalika al-adilla at-taliya al-atiya, akan haka wato dalilai wanda suke zawa. Qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawmuhu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, idan mutun ya manta yana azumi sai ya ci wani abu ko kuma ya sha wani abu to ya ci gaba da azumin shi, ya san da cewa kawai Allah ne ya ciyar da shi, Allah ne ya shayar da shi, kai ne kana azumi ka manta ka sha wani abu kawai Allah ne ya taimaka maka, Allah ne ya taimaka maka ka sha wannan abincin ko kuma ka sha wannan ruwan. Haka kai ne da rana ana azumi kana da wani shayin ka premi ka dauko ka sha, shi ma Allah ne ya taimaka maka ka sha wannan shayin. Kenan duka indai da ya zamanto abin da ya shahi da kuskure ne da mantuwa ne to wannan fa inna ma at'ama Allahu wa saqahu, to Allah ne ya taimaka ya ciyar da kai, Allah ne ya shayar da kai. Haka kuma fada annabi sallallahu alaihi wa sallama inna Allah wada'a an ummati al-khata wa an-nisyan wa mastukrihu alaihi, wato Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke ma al-umma annabi sallallahu alaihi wa sallama kuskure da mantuwa da kuma abinda aka tilasta su. Duka wannan idan mutum yayi abu akan kuskure Allah bai kama shi da shi, idan mutum yayi abu akan mantuwa Allah subhanahu wataala bai kama shi da shi. Haka idan mutum aka tilasta shi akan wani abu shi ma wanda da ba da san ran shi ba tilasta shi ne aka yi, ta yanda wato idan bai yi ba zai za a samu salwantar rayuka ko kuma wani abu na tilas wanda ya sa shi hayyaje ya aikata wannan shi ma Allah subhanahu wataala wato bai kama shi da shi. Kenan wannan abu na farko mai karya azumi shine ci da sha, amma dai idan ya zamanto da mantuwa wannan shi kuma rangwame ne shari'ar musulunci Allah subhanahu wataala yayi. Abu na biyu shine ta'ammudul qai, wato mutun yayi wato amai da gangam ya janyo amai da gangam yayi, to wannan azumin shi ya kare. da yayin zaman to da gangam ka janyo amai ka yi shi to azumin ka ya kare shi ne malam yace li anna man zara'ahu laqai la shay'a alayhi amma mutumin da wato aman ya zo mishi a dabi'anci kana azumi ne kai tsaye da asuba kai sahur he kace wani abu wanda bai zamna ma ba a ciki cikin jurni cikin munin ka sai zaman to kawai ka amayo shi wannan zoma ne to wannan babu wani abu akan ka amma in da gangam ne kai yanda ka sanyo ka janyo amai to wannan shine azumin ka ya kare saboda fada annabi sallallahu alaihi wasallam man zara'ahu laqai falaysa alaihi qata wa man istaqa'a falyaqdi wato duk wanda wato amai ya zo mishi radin jikin shi amai ya zo mishi to wannan bayyana ramuwa akan shi ta azumi amma wanda da gangam ya janyo amai to zai zaman to ya rama wannan azumin shi ya kare na wannan ranar sai ya rama shi bayan Ramadan haka abu na uku shine alhaid wan nufasa au alhaid wan nifas wato jinin al'ada da kuma wanda take jinin biki duk wanda ya zaman to lokacin ana azumi tana cikin nifasi ko kuma al'ada ta zo mata to wannan azumin nata wato ya kare sai ta bari bayan ta tsarkaka sai ta ci gaba da azumin ta shine malai yace idza hadathatil mar'a aw nufisat fi juz'in minan nahari sawa'an wujida fi awwalihi aw fi akhirihi aftarat wa qadat fa in samat lam yujzi'aha wato idan ya zamanto mace al'adar ta zo mata a cikin winin wato Ramadan ko kuma wato jinin nifasi ya zo mata a cikin wato winin Ramadan sawa'un malin yace a farkon wuni ne ko kuma a ƙarshen wuni ne ko kuma a tsakiyar wuni ne misali tunda sahe ne ta dauki azumi sai can wajen ƙarfe 10 al'adar ta zo to azumin ta ya kare sai ta yi hakuri haka idan ya zamanto saura minti 3 a sharuwa sai ya zamanto al'adar ta zo mata to sai ta yi hakuri wannan wunin ya ta yi a bonus sai dai ta rama shi bayan in ta tsarkaka kenan wannan shine kenan duk matar da ta zamanto idan ta ce mata fa in samat lam yujzi'aha idan ta ma yi azumin to azumin ma bai isa ba bai yi ba sai ta rama shi dole misali ta zo wuni a cikin rabin wuni sai al'adar ta zo mata ta ce a bari in tunda hannan fara bari in ci gaba ko kuma an kusa kiran sallah da minti 3 ko minti 5 ga ranar bata ida fada ba sauran diris al'adar ta zo mata to bata ce ba a minti 3 ya rage an yi menene marshi ake cewa ko majlis security an yi shi to wannan bai yi ba azumin ta kawai ya kare hede da ya hakuri haka Allah subhanahu wataala ya hukunta sai bayan ta tsarkaka wato sai ta ci gaba wato da azumin ta qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaysa idha hadat lam tasil lam tusalli wa lam tasum wato shin mace ba ta kasance ba idan ta yi al'ada batta azumi batta sallah batta azumi qulna suka ce bala haka ne ya rasulullah qala sai yace fa dhalika nuqsanu diniha wannan shine wato abin da ya shahi tawaya ko ragowa ta addinin mace amma wannan ba ana nihin ba nuqsanu diniha a ce ai addinin mace wato a tawaye yake ko kuma wani dan da yawa zaka gani irin masu misunan haƙin mata suna cewa ai addini ma ya shiga haƙin mata addinin ma wai ya ba su addinin su ma an tawaye musu to kidan kaga wannan ba shi ba ake nihi ba shi ba ake nihi wa fi riwayat a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tam kusu layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadan fa hadha nuqsan diniha a wata riwaya yace tana daukan wasu kwanuka wasu darare batta yin sallah da kwanuka da kuma tana shan abu wato a cikin watan ramadan idan al'adar ta zo mata kenan wannan shine abin da ya shaye ta waya addinin ta malan yake cewa wa kad ja al amru bil qada fi hadisi an muadha qalat umarni yazo na macen da al'adar ta zo mata ko kuma take jinin nifasi da tarama azumi bayan ta tsarkaka kenan bayan ramadan ya huce hadisi daga yazo daga muadha yarda Allah ta tabbata a gareta take cewa sa'altu aisha ta tambaye aisha yarda Allah ta tabbata a gareta fa qultu tace ma balul ha'idi tuqdi sawma wala taqdi as-sala miye wai sha'anin abin da ya shahi wanda take al'ada take rama azumi amma sallah ba a cewa ta rama ta sai Aisha take ce mata a haruriyatun anti shin ke ma kina daga cikin haruriya haruriya wato daga harur harura ne nisba ce zuwa ga wani gari wanda a wannan garin khawarij suka fara hudawa to khawarij suna daga cikin wanda suka yi huto na huto da addini suka huto ma Ali yarda Allah ta tabbata a gare shi kuma wanda suke magana akan musan mace da take al'ada wato akan rama azumi da rama sallah shine Aisha tace mata ke ma kina daga cikin haruriyan nan sai ne shine tace qultu lastu bi haruriya a abanna cikin ba haruriya bace laki walakinni as'al sai dai kawai ina tambaya ne in sani qalat sai Aisha take ce mata kana yusibuna zalika fa nu'mar bi qada'is sawm wala nu'mar bi qada'is sala wannan wato na al'ada yana samun mu ana umurtan mu da murama wato azumi amma ba umurtan mu da murama sallah malamai suka ce yana daga cikin hikima ta rishin rama sallah saboda ita sallah a kullun ana yinta amma shi ramadan sai shekara shekara suka ce yana daga cikin hikima wanda istinbati ne malamai suka yi kina wannan shine abu na uku daga cikin abubuwan da wato suke karya azumi shine mace idan al'ada ta zo mata ko kuma wato jinin nifasi ya zo mata kinan wato azumin ta ya karye sai ta yi hakuri bayan ta tsarkaka sai ya zamanto ta rama shi sai malai yace abu na wato hudu alhukun algidaiya wato shine allurai wanda suke na abinci allurar da za a ba mutum ta abinci ko serum na abinci wanda akwai allura da ake ma mutum wanda abinci ne ake ba shi misali mutum bai da lafiya bai iya cin abinci wani zaka gani abincin daga serum ake sa mishi wani kuma allura ce za a mishi wanda take dauke da abinci shine malamin yace wa huwa isalu ba'dhi mawajil ghadaiya ila al'a wato shine isar da wani sinadari na abinci wato zuwa ga cikin mutum da kasadin tagziyatin ba'dul marda da nufin wato ciyar da wanda bai da lahiya wasu daga cikin wanda basu da lahiya malai yace fa hadhan naw yuftiru sa'im li'annahu ilkhalun ila al-jaw wato wannan nau'i yana karya azumi saboda ana sanya ma shi wato mai azumin wato zuwa ga cikin cikin shine ake zuba mishi abinci kenan wannan idan ya zamanto an maka allura ko an sa ma serum wanda take dauke da abinci to kai ma azumin ka ya kare shine malai yace wa amma idza kanatil hukun la tasilu ila al-am'a akwai kuma nau'i guda wanda shi serum in da za ma ko kuma allurar da za a maka wato ba cikin cikin ka ba za ta shiga cikin jini ne shine yace wa inna ma ila dammi fa hiya kadhalika tuftir haka ita ma wadda cikin jini ne za ta shiga idan ya zamanto ta abinci ce ita ma tana karya azumi li'annaha taqumu maqama ta'am wa sharab wato saboda tana daukan matsayin ita ma cin abinci da kuma abin sha fa kasirun minal marda alladhina yusabuna bi ghaibubatin tawilatin yughzuna bi wasitati hadhihi al-ibr kal julukoza ko al-julukoz al-glucose ne ko julukoz al-julukoz wassalahin wato malai yake cewa da yawa daga cikin wato marar lahiya wanda gaibuba take kama su me yake cewa gaibuba shine wato ku mutun ya shiga koma kwalluwar ka ta yi hutu bai zaman to ga ka a raye amma kwalluwar ta ta yi hutu ka shiga cikin koma kenan wannan yaya ake musu kenan sune allurorin da ake musu na serum ana sa musu abinci da wannan shine na glucose da salayin wannan scientific wune medicine glucose ne sukari da kuma kenan shine ake sanya musu yace wa kazalika ma ya akhuzuhu ba'dul marda almusabina bi zabur alqasbi min mawadi fa innaha tuftir haka kuma wasu daga cikin marar lahiya wanda wato idan rishin lahiya ta same su ta abin da ya shafi cancer ta kashi ko kuma wani abu wato su ma dai idan an musu wannan irin alluran nan ko serum wanda take dauke da abinci wannan ita ma tana karya azumi wanda ya shiga koma ai azumin shi bai da lahiya ma ya aije kenan kenan wannan dai a gurguje malam yana nuna maka mutumin da aka yi mishi allura mai dauke da abinci ko kuma serum wanda ta abinci ce to azumin shi ya kare ai mun gani can baya daga cikin abubuwan da basu kare azumi akwai allura in dai ba ta abinci bace to shine nan ya kawo mana in kuma ta abinci ce kenan tana kare azumi kenan wannan shine abu na hudu abu na biyar shine aljima'a wato shine saduwa zuwa ga iyali bane yace qala shaukani imam shaukani yake cewa fi darari al-mudhiya a cikin littafin sha darari al-mudhiya mujalladi na biyu safa ta 22 yake cewa al-jima'u la khilafa fi an fi annahu yubtilu siyam idha waqa'a min amidin amma idha waqa'a ala nisyan fa ba'du ahli al-ilm alhaqahu biman akala aw shariba nasiyan ce babu sabani wajen malamai game da mutumin da yaje ga iyalin shi wato azumin shi ya kare idan yaje da gangam amma idan ya zamanto a mantuwa ne wasu daga cikin malamai suna gama shi kamar wanda ya ci abinci ne a mantuwa ko kuma ya sha wani abin sha a mantuwa imam ibn al-qayyim cikin zadul ma'ad yake cewa wal qur'anu dalun ala anna al-jima muftirun kal akli wash-shurb la yu'raf fihi khilaf wato al-qur'ani yayi mana nuni akan cewa zuwa ga kusanta ga iyali kariya yana kariya azumi kamar ci ne kamar sha ne babu wani sabani a wajen malami kinan mutumin da a cikin munin azumi yana dauke da azumi yaje wato ga iyali wannan wato azumin shi ya kare bal ya dauko babban aiki ma akwai kafara zai rama yayi kafara kafara kuma ita ce ta azumi na wata biyu kamar yadda zan muga hadisi shine malam yace wa shahidu zalika min kitabillahi azza wa jalla wato abinda yake mana dalili akan wannan shine wato abinda ya zo a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lahu Allah yace fal ana ai yanzu yaushe ba'dal iftar bayan an sha ruwa kenan bashi ruhun na kuna iya kusanci wato iyallanku wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi wato abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta muku na abinda ya shahi wato arziki na wato diya sai kuma fa adzana fil mubashara kenan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada izini akan wato kusanta fa uqila min zalika anna siyam min aljima'i wal akli washarb wato sai aka sani cewa lalle azumi kenan yana zuwa ne da wato kamewa daga ci da sha da kuma zuwa ga iyali faman afsada sawmahu bil jima' duk wanda ya lalata wato azumin shi da kusanta fa inna alaihi qada wa kaffara to na akan shi wato ramuwa da kuma kaffara zai rama wannan azumin na ranai kuma yayi kaffara wa dalilu zalika ma rawahu abu huraira radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dalili akan hanka a hakan haka shine hadisin da abi huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama atahu rajulan wani yazo ja annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah halaktu na hallaka yazo da gudu wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma annabi ya hallaka ya halaka ya halaka mi ya halakar da kai annabi yace wama ahlakaka mi ya halakar da kai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama waqatu ala imraati fi ramadan wato na kusanci iyali na a cikin watan ramadan yana dauke da azumi a wunin azumi yaje zuwa ga ya kusanci iyalin shi qala hal tastati'u an ta'tiqa raqaba yace to annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi to shin kana iya wato ka iya wuta wato bawa ka iya wuta wuyaye sai na koyarwa ne ka iya wuta wuyaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la a ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ayn shin ka iya ka azumci wata biyu a jere wato ka fara kenan wannan azumin da kai to shi wanda ya kasa ramadan guda ya iya wata biyu a jere yace ma annabi shi ma hoba na iya ba aka ce qala ijlis la qala hal tastati'u an tut'im 60 miskina shin zaka iya ka ciyar da wato miskini 60 afwan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi shin ka iya ciyar da miskini 60 sai yace qala la yace a ba zai iya ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi ya zamna kenan wannan ya nuna mana marahil na kaffara idan mutun ya je ga iyalin shi a cikin watan Ramadan abu na farko iya wuta wuyaye ka iya wuta bawa idan baka da bawa babu bawa baka san bayan da zaka yi to ka zamanto kai azumi 60 a jere idan ya zama to ko baka iya ba azumi 60 a jere la'alla latija ne wanda ya kai wannan in shi ko kuma ya zama to dai wani abu na uzuri sai ya zama to ka ciyar da miskini 60 miskini 60 ka samu mutum 60 ka ciyar da su abinci abinci yanda za su koshi mun yi magana akan ciyar da miskini wato ya ne ne za a ciyar da miskini a wancan karatun ba za a dauki ba wato mutumin da baka iya ba ciyar da shi wanda ba balaguda ba zai iya ci daidai ka dauki daidai wa daida irin mutum adi wanda zai iya cin abinci kenan wannan ka ciyar da mutum miskini shine ka fara to yace shi duka ba zai iya ba wannan abubuwa guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi to ka zamna da ya zamna fa utiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi arqi tamr fihi tamr sai aka zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wani kwando a cikin shi akwai dabino sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi yace ka je to kai sadaka da wannan kenan ya zamanto shine ka fara shi akan wannan abin da yayi sai annabi yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ma baina labatai uhudin afqaru minni yo yanzu a garin madina nan tsakankanin wannan duwatsin na uhudu wato akwai wanda yayi ni talauci ha inje in ba ma wani wato sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam fa dhahika annabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabu annabi yayi dariya har sai da hakoran shi suka fito qala annabi yace mishi khuzhu ka dauke shi to je ka dauki dabinin fa atimhu ahlak ka je ka ciyar da iyalinka to wannan kenan hadisin da farko ya zo ya nuna mana wato abin da ya shahi kafara ta wanda ya je ga iyalin shi a cikin watan Ramadan yana dauke da azumi misali kenan a cikin wuni kenan kafara shine mutun ya iya wuta bawa idan babu bawa sai zama to kai azumi wato kwana 60 a jere ba zakka ajje ba sai in wani uzuri ko kuma wata rashin lafiya misali wadda wato kana iya ka ajje amma kana zuwa ka ajje haka nan ko ka kai 59 ne ko 58 inda ka ajje to wannan ya zamanto zero ya ka saki kenan sai kai mutatabi aini kamar yadda shari'a ta tabbatar kai su ajere idan shi baka iya ba sai ka ciyar da miskini 60 ciyar da miskini 60 sai ka ciyar da shi kenan shi wannan to talaka ne yazo kuma babu matalauci wanda ya kai shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to shi dauka ka je ka ciyar da iyalinka ka je ka ciyar da iyalinka wannan malamai suke cewa babu lahi idan ka je wajen malami neman fatawa wato aka maka fatawa sai ka nemi babu mai sauki sauki babu wata fatawa wannan dai haka ne haka ne amma ba yana nihin ba kuma wai kana neman fatawa ka zo wajen malami ya gaya maka haka ka koma wajen wani ka koma wajen wani har sai ka ji inda yake da sauki sauki a idan ka samu malami na Allah malami wanda zai baka dalili da kitabu wa sunna akan littahi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu la'alla ka tambaye shi shi kuma yana iya duba kuma halinka idan wannan ma kamar yadda muka gani a baya akwai fiqhun fatawa kana iya duba halin mutum ya zo kai fatawa akan kaza kuma wani a mishi fatawa akan kaza kenan wannan duka yana daga cikin wato halin na fatawa na malamai wanda wato suke duba abin da ya shahi halin wato mutumin da ya zo musu kenan wannan shi ya je ya ciyar da kanshi kuma shine kafara akan abin da yayi wato na fadawa ga iyalin shi wato a watan azumi kenan wannan abu na biyar wanda yake karya azumi shine zuwa ga iyali a yinin Ramadan mutumin da ya je ga iyalin shi a yinin Ramadan wato azumin shi ya kare sai fasali na 16 da Allah kenan gobe zan muta shi akan shi ganin lokaci yayi ko da sura rena na fasali na 16 malam yace alqada shi yana nihin akan ramuwa mun gani wato wasu daga cikin wanda zasu rama azumi to micece ramuwai shine malam yace ailam ya muslim faqahani Allah wa iyyaka fi dini anna qada' al-fawat min ramadan la yajibu 'ala al-fawri wa inma wujubuhu 'ala al-tarahi wujuban muwassa'an wato ka sani ya kai dan uwa musulmi ramuwa game da abin da ya shahi watan ramadan kai ne azumin bara baka yi ba cikin azumi kai bulaguro ko baka da lahiya ka aije wasu rani ko baka yi ba azumi to yaushe ne zaka rama su shine malai yace ma ba wajibi bane ba cewa azumi yana kariya in rama shi wannan ba wajibi bane ba amma dai wajibi ne karama shi ala tarahi ya zamanto akan jinkiri misali wajibi ne akan ka karama shi, amma babu laifi idan ka jinkirta. Misali baka rama shi he cikin wata daban-daban kake ramawa, wannan babu laifi. Shine lima warada an sayyida Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, abinda yazo daga Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta, qalat take cewa kana yakunu alayya sawm min ramadan fama astati'u an aqdihi illa fi sha'ban. Ya kasance wato akan ta akwai azumin ramadan da zata rama, ba zata iya ramawa ba sai shi watan sha'ban ya kama, kenan irin wannan watan da muke ci azumin bara sai a irin wannan watan take rama su. Kenan wannan yake nuna mana shi ramuwar wajibi ne ka rama shi, amma babu laifi idan ka yi shi a jinkiri, babu laifi. Kamar yadda Aisha a wata ruwaya hadisin take cewa saboda matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya zamanto wato sai a irin wannan lokacin, saboda a irin wannan lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yana yawaita azumi. Kamar yadda hadisai ne suka nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wannan watan na Sha'ban yana yawaita azumi sosai sosai, yana yin azumi. Kenan ita ma sai a wannan watan take rama, wato watan Ramadan. Qala al-Hafiz rahimahullahu ta'ala fi fath الحافظ ابن حجر يكتب وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر. وانا حديث ينا من نوني أكن حالك واتو جنكر ترامى أزم وطن رمضان واتو يزمن تو كان دا عذريني بكرامى شبه وري كوكو مبكة دا عذري حالكيني وانا وطن ننكا هم وطن رمضان يداو واتو قوم شانع وانا أتكن وانا وطن ننكا إيا كرامى أزمنكا واتو أتكن وانا. ومن المعلوم بداهة أن المبادرة إلى القضاء أولى من التأخير لدخولها في الأموم العدلة الدالة على الإسراء في أمل الخير وعدم التسويف، والشاهد ذلك من كتاب الله المجيد. ما لا يكي تشوى هنا لغا تكين أبني واندا أكساني بداهة كما إرن أبوان ديكي من المعلوم في الدين بالضرورة وكما أبني واندا كوي دواني ميحنك ليلي لأنجي مش وانا أبني ياسان حكني ba sai ya tambayi ba a kawo mishi dalili. Kenan shine game da mutumin da zai rama da wuri, shi yafi game da wato wai zamanto an jinkirta wato wannan azumi. Misali a ce idan ka ci abinci cikin ka zai cika, ai wannan kowa ya sani, to shine mallam yake nuna maka yake cewa badahatan. Kenan idan ka rama da wuri shi yafi game da ya zamanto kai ta akhirin shi. Shine yace kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wato ku yi rigai ku yi gaugawa zuwa ga wato neman gafara daga wajen ubanginku. Haka qauluhu ta'azza wa jalla fada Allah subhanahu wa ta'ala ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Nan bai saba haka ne yasa nan wa hum laha sabiqun, lalla nan haka ne ma na matba'a yace wa hum sabiqun. Kenan wannan su ne wanda suke rigai zuwa ga wato abin da ya shahi alkhairi, daman kuma su game da alkhairi wato masu rigai ne. Kenan wannan abu na farko akan ramuwa, abin da ake so kai rama da wuri. Idan baka samu ba, kada ya zamanto kai dai har Ramadan ya zo ana bin ka bashin azumin bara baka rama ba, shine ake so. Haka abu na biyu shine mallan yace la yajibu tatabu fi qada'i, wato bayyana wajaba cewa idan zan rama azumin bara, misali na yi rishin lahiya a cikin watan Ramadan sai zamanto zan rama shi na sha kwana goma, ba wajibi ba ne ba sai na jero su wannan kwanaki goma in dai ramuwa ce. Shine mallam yake nuna maka nan yace ilhaqan bi sifatil qada'i bi sifatil ada'i li qawlihi, saboda gamawa da siffa ta ramuwa da siffa ta kawowa. Wato idan kawo Ramadan in ne za yi, ai ajira ne ake kawo shi wata guda. To idan ramuwa ne, Allah subhanahu wa ta'ala yace fa iddatun min ayyamin ukhra, wato ku kilga wasu kwanuka da bancan kurama. Shine qala ibn Abbas, Abdullahi dan Abbas yake cewa la ba'as bihi an yufarriq, wato babu laifi idan zaka rama watan Ramadan, zaka rama azumin da ka sha a watan Ramadan ka rarraba. Misali in kai yau ka ajiye gobe heji bikai, kenan babu laifi in ramuwa ce kai haka nan. Haka wa qala Abu Huraira yake cewa yuwatiruhu insha'a au yuwatiruhu insha'a, in ya ga dama mutun ya ga dama yayin shi wuturi, in kai daya sai wani lokaci kai daya, haka rama abinda ake binka. Abinda ake so dai ya zamanto ka himmatan azumi, ya zamanto wato ka rama wato abinda ake binka na watan Ramadan. Insha Allah nan zan matsaya sai gobe dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu sai mu dasa, da fatan abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya, kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana, ya shahi shi daga cikin zakatunmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya kaimu watan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon azumta wannan wata. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa idan muka yi wannan azumi ya karba mana dukkan ibadan mu gabaki daya a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.